daya
uwa yigida
kimpuga na aya
uwa yigida
mezuwa deniya
uwa yigida
kia adu kisoya
uwa yigida
kekiki damariya
uwa yigida
zasu baki hanya
uwa yigida
kin iya kikuya
uwa yigida
waya takuriki
uwa yigida
wata tiki kiriki
uwa yigida
wache tashaga binki
uwa yigida
kekiki dazaiki Uwargida kin fi kwaliti Uwargida na da kwantiti Ba mai taba miki identity Dole su gane reality Uwargida ce security Ta daure kuke da charity Kyale daga liability Tunda kina da ability Kice kike da immunity Uwargida sarauta Uwargida Uwargida sarauta
Sanya kwalli ki sanya gazal